الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين يقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مودة حتوى ركوع وانا مسلا شي أنس بن مالك أنا برن بوشي وانا يمتشين لهدي أيو 27 ga watan safar shekara 1438 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 27 din kenan ga watan Nuwamban shekara 2016 miladiya muna cikin karatu a cikin littafin Umdatul Fiqh na Al-Muwaffaq Ibn Qudama Allah ya masa rahama wannan shine darasi na 22 kuma jiya mun fara karatun babul adhani wal iqama babul adhani wal iqama muna so mu raba wannan babin biyu jiya mun yi rabi kenan yau zamu kammala sharhin abin da ya rage na abin da muka karanta muka fassara na hukuncen hukuncen kiran sallah da iqama a cikin karatun yau mun raba biyu ne saboda galibin matsaloli waɗanda muke da bukatar sanin su akan harkar ladanci da harkar kiran sallah da harkar iqama waɗanda sun shafe mu duka suna cikin matsalolin da muka tara su zamu yi bayani a yau cikin yardar Allah za ku ji hukunce hukunce da yawa waɗanda za su amfane mu a rayuwar mu ta addini muna fatar Allah ya albarkace mu da abin da zamu karanta amma kafin mu shiga cikin matsalolin da na taro matsaloli guda 15 waɗanda suke da alaka da kiran sallar da iqama waɗanda wani ma baka yi tunanin mai wa zamu kawo shi ba amma saboda tambaya tana iya kaiwa gare shi a nan gaba shi yasa na hado su duka kuma na sama mana dalilai daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da asar na magabata domin samun saukin bayani da sharhi a kansu amma farko yanzu za mu kada sa sharhin abinda malam ya faɗa a wannan littafi kafin daga baya mu faɗaɗa sharhin cikin abinda na kalato mana mun tsaya ne a inda malam ya ce wa yustahabbu an yu'adhdina qa'iman ya faɗi mustahabbai na kiran sallah daga ciki ya ce ana so mutum ya kira sallah a tsaye mun faɗi dalili annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya bilal qum fa adzin kaga ya kamata a tsaya a tsaye kenan mutatahhiran ya zama yana da tsarki sannan ala mawdi'in alim ya zama yana kan wani abu mai tudu mustaqbilan alqibla kuma ya zama mutum yana fuskantar alqibla an ji waɗannan ko to daga nan ne muka tsaya malam ya ce fa idza balagha alhayala idan mai kiran sallah ya iso wurin da ake ce hayya ala salah da hayya ala alfalah an gane ko to sai mai kiran sallah iltafata yaminan wa shimalan sai ya dan karkata zuwa dama in yazo ce hayya ala salah sai fada ta dama in yazo sake maimaita hayya ala salah sai hagu hayya ala salah an gane ko hayya ala alfalah yayinan hayya ala alfalah yayinan a wajen dai hayya ala guda kudun nan sai ya rinka juyawa hagun da dama ko kuma ya fara hayya ala salah duk yayi an gane haka ne aka samu wato a sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ganin Bilal yana haka ya karrara shi akan wannan wannan ya nuna cewa sunna ce an gane ko sannan wala yuzilu qadamaihi amma ba sai ya matsa da kafafunsa ya daga su daga inda suke ta hanyar ya juya gaba daya ba ba ana nufi mutum wala yastadiru ba wai sai ya juya gaba daya ya koma nan ya kalli can a'a yana tsaye daga inda yake zai karkata ya kalli nan sannan ya karkata ya kalli can an fahimci wannan saboda a daidai lokacin da ake ce hayya ala salah da hayya ala alfalah asalin ma'anar kiran sallan tafi fitowa waɗancan duka farko girmama Allah aka fara da shi sai shahada nan ne za a yi asalin abinda ladan ya tsaya don shi shine ya kira mutane da Allah ce wa idza nadaitum ila salah yanzu ne zai annida'u ila salah din shine zai ce hayya ala salah to kaga a nan ne ake bukatar kowa ya ji shi yasa zai daga ya kalli nan ya daga ya kalli can an gane wannan to wanda yake karatu ai wanda yake kiran sallah da microphone fa wanda karkatawarsa ba za ta ƙara muryar ko ta rage ba yaya za a yi sai a ce shi mai haka saboda sunna ce an gane sai ya samu ladar sunna duk da cewa kamar yadda muka faɗa jiya ba dole bane sai illa tana nan kafin ake samun lada hukuncin dai illa ke da alaka da shi, amma samun lada bai da alaka da dole, sai akwai illar da ta sa tun farko aka sa hukunci. Bilal yana yin haka ne don ƴan gefen dama da ƴan gefen hagu su ji, haka ne? Amma kai yanzu yin hakan ka ba don gefen dama da gefen hagu su ji ba, sai don saboda kayi irin yanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya karara ake a sunnarsa. An fahimta? Yace wa yaj'alu isbi'aihi fi udunaihi, sannan ya sanya yatsunsa guda biyu a cikin kunnuwansa. Wannan ba sunna ne? An gane ko? Zai iya lokacin da ya fara hannunsa yana ƙasa, amma yana zuwa wajen wannan sai ya sa yatsunsa a cikin kunnuwansa in yazo yin hayala. Zai iya kuma tun daga farko ma ya sa hannunsa a cikin kunnuwansa lokacin da yazo yi. An gane ko? Wannan haka Bilal yake yi. Hikimar da take cikin wannan ita ce, duk wanda zai yi karatu ko zai yi kiran sallah, in dai zai daga murya, to in ya sa ya tsarsa a cikin kunnensa, ya fi sa ya iya daga sauti sosai, kuma ya fi sa shi muryarsa ta yi zaki. An gane ko? Kuma dama Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ka koya wa Bilal, fa innahu anda sautan minka, saboda ya fi ka sauti. Suka ce ma'anar ya fi ka sauti, ya fi ka daɗin murya, kuma ya fi ka power murya da za a ji ta daga nesa. To ai yanzu koda kai ne in ka sa sama'a a cikin kunnenka, ka sa earphone, kana sauraron abu, in ka zo magana zaka ji kana magana da ƙarfi, zaka kamar ba a ji. Duk wanda ya sa abu a kunnensa, in yana magana zaka yana yi da ƙarfi sosai, ko yana amsawa bai san ana ji ba, yana ta yi da ƙarfi. To kai ma in ka toshe kunnenka, zai fi ka ƙara murya sosai, sai ka ɗauka kamar ba a ji, sama da in kana ji da kanka kamar kana toshe wa kanka kunne. An gane wannan? Sannan kuma zai fi sa kuma kaɗan rangaɗa mana kiran sallar, sai ya samu mu ji muna jin shauƙi zuwa ga abin da kake kira zuwa gare shi. Kuma dama da gaske ne cewa daɗin kiran sallar mutum da daɗin muryarsa yana ƙara wa mutum jin daɗin ita kanta sallar. Inda har aka samu ladani mai murya mai kyau ya yi kiran sallah, tabbas za ka ji shauƙinka zuwa ga haka halarci wannan sallan ya fi sama da a ce mutumin da zai zo ya yi wato abin nan, mutumin da zai zo ya yi kiran sallah ba tare da irin murya irin na wannan mutumin ba. Duk da cewa mun yi magana jiya akan a kiyaye kar a kai ga tamtsi a wajen kiran sallah, kamar yadda aka ce a kiyaye a wajen karatun alkur'ani. Wa yatarassalu fil adani wa yahdiru fil iqama, kuma in yazo kiran sallah zai yi shi daki daki. An gane? Silla silla. Amma in yazo yin iqama kuma sai ya yi ta da sauri ko ya hahada. Dimana kana iya ce hayya ala salati hayya ala falah, a wajen kiran sallah zaka yi haka? Kaga ka hada hayya, ka hada hayya ala tan guda biyu. Ana iya ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, kaga a wajen kiran sallah ba zaka yi irin wannan ba, sai dai kai Allah kana dagawa, saboda shi sautin da zaka daga ya fi yawa. To kuma gurgudun yanda ka ja murya, gurgudun yanda sautin ka zai iya samun daman ka daga sosai. Amma in zaka yi a takaice, sautin ba zai iya daguwa sama ba, an an zo iqama kuma sai zama an yi kasa. An fahimci wannan? Mala ya ce wa yaqulu fi adani subhi ba'da al-hayala, idan kiran sallar asubahi ake yi, idan ya kammala hay'ala guda biyu, shine hayya ala salah da kuma me hayya ala al-falah, sai mutum ya ce as-salatu khairun minan nawm, marrataini sau biyu zai maimaita, kamar yadda ya ce hayya ala al-falah sau biyu, to as-salatu khairun minan nawm shi ma sau biyu. A wace sallar zai, a wane kiran sallan? Na ji a kiran sallan asuba na farko ko na biyu, za ku ji a cikin matsalolin gaba. Wala yu'adhdhinu qabla al-awqati illa laha, ba a yin kiran sallah kafin lokaci ya shiga wa kowace sallah, sai dai wa sallar asubahi kawai. An gane ko? Kenan koda sallar juma'a da ake mata kiran sallah biyu, ba za a yi kiran farkon kafin lokaci ya yi ba, sai lokaci ya yi kafin a yi na farkon, sannan na biyun ma a yi shi duka dai a cikin lokaci, lokacin da za da liman yake kan mumbari kenan. Amma sauran salloli, amma ita sallar asuba, kiran sallan farko ana yi ne tun kafin wato alfijir ya keto. Idan aka zo yin kiran sallah na biyu kuma sai a yi bayan alfijir ya keto. An gane? Ya ce saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna bilalan yu'adhdhinu bilayl, ai kun san Bilal yana kiran sallah ne a cikin dare, kaga lokacin asuba bai yi ba, saboda ba a sallar asubahi da daddare, kaga an mata kiran sallah kafin lokacin ta yi kenan. fakulu ku ci gaba da cin abinci in za ku yi azumi washrabu ku ci gaba da shan abin sha hatta yu'adhina ibnu ummi maktum har sai kun ji Abdullah ibnu ummi maktum ya kira sallah sai ku daina cin abinci an gane wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito wa yustahabbu liman sami'a al-mu'adhdhina mustahabbi ne ga wanda yake jin kiran sallah yake jin ladan na kiran sallah an yaqula kama yaqulu ya rinka fadar irin abinda ladani mai kiran sallah ke fada an gane da kyau li qauli rasulillah sallallahu alaihi wasallama saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne yace idza sami'tumun nidaa idan kun ji kiran sallah faqulu mithla ma yaqulu kurin kafadin kwatankwacin abinda shi ma yake fada mai kiran sallah wannan ma bukhari da muslim suka rawaito an ji wannan to zan tattara duk waɗannan abinda kuka ji da su da sauran matsalolin sai mu fara su daki daki kamar haka na farko a baya malam ya ce ladan zai ce as-salatu khairun minan nawm a kiran sallar asubahi wannan abin ya tabbata ne daga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Anas dan Malik ya ruwaito yace minas sunnati idza qala almu'adhdhinu fi adhanil fajr yana daga cikin sunna koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk mai kiran sallah in yazo kiran sallar asubahi idan yazo hayya ala alfalah qala sai yace as-salatu khairum minan nawm marratayn sai ya fadi wannan lafazi as-salatu khairum minan nawm a wurin malaman fikihu ana kiran wannan at-taswib in aka zo kiran sallah ko da abu yana da sunan sa abu na farko nan da ake yi sunan sa at-takbir Allahu akbar Allahu akbar wannan ashhadu an la ilaha illa Allah da shi da ashhadu anna muhammadar rasulullah ana kiran su at-tashahhud hayya ala as-salah da hayya ala al-falah ana kiran su الحي على غدا دايا غدا بيون الحي على ثاني an gane ko sannan kuma wannan wato as-salatu khairum minan nawm ana kiranta at-taswib sanna Allahu akbar Allahu akbar mun fadi sunan sa la ilaha illa Allah mun fadi sunan sa an gane to wannan at-taswib din sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ana yi a sallar asubahi haka kuma ya tabbata a cikin hadisin Abu Mahdura yace Annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya mun cewa idan ina kiran sallah in a sallar asubahi ne in sa as-salatu khairum minan nawm to sai mu dawo karkashin wannan an ce a sallar asubahi tana da kiran sallah guda nawa guda biyu to a wanne daga cikin kiran sallan ne ake yin as-salatu khairum minan nawm an gane ko sabanin malamai kashi biyu wadansu malamai suka ce ana yi ne fil adhanil awwal a cikin kiran sallan farko alladhi yakunu fil layli qabla dukhulil waqt wanda ake a cikin dare kafin lokacin asuba din yayi an gane wannan wadansu kuma suka ce a ana yi ne a cikin kiran sallan asubahi na biyu wanda bayan lokaci yayi daga shi sai dai ayi sallah maganar waɗanda suka ce ba a yin sa sai a wajen kiran sallah na biyu wanda daga shi za a yi sallah shine maganar jumhurin malamai mafi yawan malamai sun ce as-salatu khairum minan nawm ba a yin sa sai a cikin kiran sallan da daga shi za a shiga sallah an fahimci wannan ko waɗansu malamai kuma suka ce ana yin sa ne a cikin kiran sallan farko abun mamaki akan wannan shine don ka gane wato yalwar ilimi cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine galibin wato argument inda malamai suka yi akan wannan dukan su akan hadisai iri ɗaya ne in wannan yace ayi a kiran sallan farko sai dauki wani hadisi wannan ma in yace ayi a kiran sallan na biyu sai sake daukan wannan hadisin sai dogara da shi bari ku ji misali kun san wai ka gane Annabi sallallahu alaihi wasallama an bashi jawami'ul kalim kenan hadisi ɗaya ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa sahabbai la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi bani quraiza amma aka samu fahimta biyu akan hadisin hadisi ɗaya ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yace innamal a'malu binniyat amma aka samu fahimta biyu akan ma'anar hadisin malikiya suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane aiki da niyyarsa don haka ba za ka hada niyyar azhar da niyyar la'asar ba don haka mai la'asar ba zai bi mai azhar sallah ba shafi'iya suka ce wannan hadisin shine dalili akan mai la'asar zai iya bin mai la'asar zai iya bin mai azhar sallah saboda innamal a'malu binniyat kowane aiki da niyyarsa wannan niyyar la'asar wannan niyyar azhar kaga duk hadisin guda ɗaya ne to shi yasa a irin nan ma aka sake su jumhurin malamai suka ce ana yi ne a cikin kiran sallah a'a amma dai bari mu fara da malaman da suka ce ana yi ne a kiran sallan farko wannan ita ce fahimtar kaman al-Imam As-Sanani a cikin Subulus Salam ita ce fahimtar Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani wanda yayi magana mai fadi akan wannan a cikin littafin sa wato As-Samarul Mustafa suke cewa yace babu wani hadisi sarihi da yazo wanda yace a kiran sallah na biyu yace amma muna da hadisi sarihi da yazo yace kiran sallah na farko wani hadisi ne yace shine hadisin Abu Mahzura wanda yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya koya mun cewa in rika yin kiran sallah yace kuntu aqulu fi adhanil fajr al awwal ina fada a cikin kiran sallar asuba na farko ba'da hayya ala al falah bayan hayya ala al falah sai in ce as salatu khairun min an nawm abu daud da tirmidhi suka ruwaito kuma dinki ne ingantacce yace ina fada fil adhanil fajr al awwal a kiran sallar asuba na nawa yace gashi hadisi sarihi don haka a kiran sallar na nawa za a yi a na farko yace sannan kuma ga ƙarin dalili shine hadisin Bilal hadisin wato Abdullahi ibn Umar wanda yayi bayani akan kiran sallan Bilal wanda yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Bilalan yu'adhdhinu bilail liyuqidha na'imakum wa yurji'a qa'imakum yace Bilal yana kiran sallah a cikin dare saboda ya tayar da mai bacci a cikinku yace to in kana so ka tayar da mai bacci a cikin kiran sallan asuba a yaushe ya kamata ka ce as-salatu khairun minan nawm a kiran sallah na biyu ko na farko a na farko ne ya kamata ka tada shi saboda ya tashi shirya kafin ayi na farko don ya samu sallar asuba kun gane magana yace tunda an ce la yuqiba na'imakum don ya tayar da mai baccinku wa yurji a qa'imakum wanda kuma ya tashi na qiyamul layl ya ga masa lokaci yayi kusa fa don haka ka tsaya haka ka koma ka je ka zauna ka yi shiri ko ka je ka danki shingida kafin sallar asuba wato kafin ayi kiran sallar asuba lokaci ya cika domin saboda ka je sallah sai yace ta yaya zaka ce a cewa mutane as-salatu khairun minan nawm bayan mutane su riga sun farka an riga an yi kiran sallan farko yace in dai ba don a sa mutane su tashi bane me yasa aka yi kiran sallah a farko don a tada su ne su riga sun tashi kuma kana ce musu sallah tafi bacci kuma ba baccin suke yi ba kun gane magana sai zance na biyu shine jumhurin malamai galibin masabobi akan wannan suke kamar yadda kuka sani shine masaban malikiya kuma shine aka saba suka ce a kiran sallah na biyu ne za a yi me dalilin ku suka ce hadisin Abu Mahzura me Abu Mahzura yace suka ce Abu Mahzura cewa yayi a cikin riwayar da mu muke da ita annabi sallallahu alaihi yake cewa fa idza kana salatu subhi qultu idan sallar asuba ta zo ga yanda nake cewa yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ni sai in ce as-salatu khairun minan nawm suka ce shi da kansa ya ce mana a sallar asuba ga abinda nake cewa kiran sallar asuba suka ce wancan kiran sallah na farko ba kiran sallan asuba bane saboda asuba ba ta yi ba saboda ba a kiran sallar asuba ki sai asuba ta yi kamar yadda ba a kiran azhar ko la'asar ko magriba ko isha sai lokaci yayi wannan ma shine kiran sallar asuba yace kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yace asa a cikin kiran sallar asuba sannan da yace ij'alha fi adhanil fajr ka sa ta a cikin kiran sallan asuba yace kiran sallan asuba shine kiran sallah na biyu me dalilin ku suka ce annabi sallallahu alaihi wa sallama yace a cikin wadansu hadisan kaman hadisin Amr ibn Salima da kuma hadisin wato Malik ibn al-Huwairith annabi sallallahu alaihi wasallama cewa yayi idza hadaratis salatu idan lokacin sallah yayi falyu adin ahadukum to a kira sallah suka ce to annabi sallallahu alaihi wasallama ce sai kiran sallah yayi kafin a kira sai lokacin sallah yayi kafin a kira nan kuma ya cewa abu mahzura in lokacin sallan asuba yayi ka kira sallah kuma ya koya mata cewa ya dinka ce as-salatu khairum minan nawm kenan a wani kiran sallah zai a kiran sallah nabi wanda lokaci yayi don a wancan hadisin annabi ya ce sai lokaci yayi ku kira sallah yace don haka abu mahzura ya riga ya gane cewa a kiran sallah nabi ne ba a na farko ba tunda a na farko kan lokaci bai yi ba tunda a wancan hadisin ya ce kar a kira sallah in lokaci bai yi ba an gane wannan zaka iya cewa wannan dalilin bai gama mana ba ku kara mana sai suka ce kari shine hadisin Abdullahi ibn Umar na inna bilalan yu'adhdhibu bilay wancan wanda wadancan suka kawo suka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce bilal yana kiran sallah cikin dare don ya tayar da mai baccin ku don kuma ya komar da mai sallar ku yana tsaye akan ya koma ya zauna suka ce ya nuna cewa kiran sallan farko din nan da Bilal yake yi ba don sallah bane yana yi ne liyuqiza na'imakum don ya tayar da mai bacci tunda ba kiran sallan sallah bane na tayar da mai bacci ne sai asalin kiran sallah kada sa as-salatu khairum minan nawm kun fahimci wannan idan yazo yin kiran sallan yin sallah kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa abu mahzura ij'alha fi salati al-fajr ka sa ta a kiran sallan asuba yau shirye ko da a kiran sallan asuba sai an zo kiran sallah na biyu kuna gane magana aka ce to me za ku ce akan ga riwaya nan wadda ta fito fili sariha wadda take cewa fi adhanil fajr al-awwal a kiran sallan asubahi na farko sai suka ce ai ku ne ba ku gane fassarar ba ai al-adhan da ake nufi guda biyu nan ba ana nufi kiran sallan farko na cikin dare da kiran sallah na biyu bayan an kira sallah ba ana nufin kiran sallan da ake wanda daga ita da a shiga sallah tare da iqama saboda iqama ma a harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana kiranta kiran sallah saboda mun ce wancan adhanun ne bi dukhulil waqti wannan kuma adhanun ne bi iqamati salati saboda dukan saboda haka dukan su kiran sallah ne shi yasa maka ji iri daya yake yi me yasa kuka ce haka cewa za ku ce wannan ba kiran sallah ne suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce baina kulli adhanaini salatun tsakanin kowanne kiran sallah guda biyu akwai sallah menene ma'anan wannan me yake nufi da adhanaini yana nufi bayan an kira sallah kafin a tada iqama akwai nafila a kowace sallah sallah asuba sallah azhar sallah har sallah magriba in aka kira sallah kafin a tada sallah zaka iya nafila raka'a biyu ko abin da ya sawwaka wannan shi ya nuna cewa ashe ana kiran sallah da suna adhan ana kiran iqama ma da suna adhan don haka da yace fil adhanil awwal yana nufi a kiran sallan farko wanda daga ita sai iqama kuna gane magana ku kara mana dalili suka ce akwai wani kari aka ce annabi sallallahu alaihi wa sallama za mu zo mu ji a can gaba a zamanin sa ana yi wa juma'a kiran sallah biyu ne sai sayyidina Usman ya zo ya kara daya sai zama uku shin a lokacin manzon Allah sai sama kiran sallah biyu ake yi daya ake yi ai dayan kuma menene iqama shi yasa suka ce biyu da Usman ya zo ya kara sai zama ana yin daya domin ɗan kasuwa su fito su zo masallaci shine na farkon shine ma'anan kiran sallah na farko sannan wanda ake yi bayan liman ya hau munbari sai aka ce na biyu ta da iqama kuma shine na uku suka ce ashe ana kiran adhan da suna ana kiran iqama da sunan adhan don haka nan da kuka ji an ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa abu mahzura karin kasa as-salatu khairum minan nawm a cikin kiran sallah na farko suna nufi a cikin kiran sallan da daga shi za a yi sallah asubahi in kana son karin bayani ka dubi bayanin a cikin fatawa na Ibn Uthaymeen da su Ibn Baz da fatawar lajinar da'ima da kuma galibin dukkan malamai a cikin matsabobi a cikin littattafai akan wannan fahimtar suke to ya zamu yi abinda muka saba galibi musamman masallatan ahlus sunna anan al'adar mu shine ana yin kiran sallah a kiran sallan farko na sallah asuba shi ake yin as-salatu khairum minan nawm anabi kuma fa ana biyu kuma sai ayi wato babu as-salatu khairun minan nawm sannan sai ayi iqama to kamar da jiya muka faɗa in aka samu irin wannan ya iya zama maka ikhtilafu tanawwu ba ikhtilafu tadar ba wannan yasa al-sheikh Abdul Aziz bin Baz Allah ya masa rahama yace duk wanda aka dauka yayi duk wanda aka yayi duk da cewa ta fuskar dalili a fiki hance maganar jumhur ta fi karfi cewa kiran sallah as-salatu khairun minan nawm asata a cikin wato kiran sallah na biyu wanda shine jumhurin malamai suke kai kuma shine yawancin mazhabobi suke kai ciki har da mazhabar Hanabila shi yasa kake ji a cikin haramain a Makka da Madina suna yi a cikin kiran sallah na karshe haka kuma zaka ji mu ma anan galibi inda mazhabar Malikiya tafi yawa wannan shi yafi karfi ta fuskan fiqihu amma duk wanda aka dauka aka yi yayi bisa ga cewa wannan dalilin shi ma da malamai suka kawo dalili ne wanda lahu wajhun minan nazar an fahimta Allah ya sa mu dace amin sai mu je mas'ala ta gaba ita ce shin akwai wani abun kuma sabo a cikin kiran sallah banda wanda muka karantar ne lafazi ko dai 15 ko 17 ko 19 akwai kuma wani abu sai yanzu muka samu as-salatu khairun minan nawm to akwai wani abun kuma da yazo a sunna wanda ake iya karawa eh akwai wannan abun shine idan aka zo kiran sallah kuma sai zama da mutane suna da lalurar da ba za su iya zuwa sallar ba koda an kira ana cikin ruwan sama uzuri ne da zai iya sa mutum ya zauna a gida ba zai zo sallah ba dalilin da yasa kenan aka shar'anta yin jam'i tsakanin magriba da isha saboda an san kana da uzuri in aka fara ruwa in ka tafi gida bayan magriba ba sai ka dawo isha ba in ana ruwa sai aka ce to ai magriba da isha don in kun je kar ku rasa wannan falalar jam'i kuna gane da kyau in ana kiran sallah kuma ana ruwa to ba dole bane ka zo sallar jam'i saboda Allah bai dora maka abin da zai sa kamu da mura ko ka samu wani abu saboda wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj kana iya sallar ka a gida ko kuma ana tsananin sanyin da ba za ka iya fitowa sallah ba kuma Allah madaukakin sarki ya ce yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr in ana maganar tsananin sanyi maiwa baka san irin wannan tsananin sanyin ba kai anan amma in ka ji irin inda ake yi za ka gane lalle akwai lalura ga irin inda ake sanyi mai tsanani ko kuma ana wani abu na tashin hankalin da fitowa waje hadari ne gare ka amma an kira sallah to ladanin da ya samu daman fitowa don ya kira sallah a wannan wurin an shar'anta masa a sunna yana iya cewa mutane su yi sallah a gida an gane wannan ya zai ya fada riwayar Abdullahi ibn al-Harith daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kare daga Abdullahi dan Abbas da babansa cewa annahu qala li mu'adhdhilihi yawman fi yawmin matir ana wata rana ana ruwa mai yawa lokacin da ladanin sa Abdullahi dan Abbas kenan lokacin yana Makka yana ya zama shine shugaba na addini sai ya ce wa ladan idza qulta ashhadu anna muhammadar rasulullah in ka iso nan fala taqul hayya ala salah karkace hayya ala salah karkace hayya ala falah wa qul sallu fi buyutikum kace wa mutane ku yi sallah a gidanku sai ladan yayi haka faka annan nasu tankaru zalika sai mutane suka fara kai wannan irin abu ne sabo ya kuma ladan yana kiran sallah ba mu ji ya ce hayya ala salati ba ya ce ku yi sallah a gida wannan sabon abu ne a gurin mu mutane suka yi inkari faqala sai Abdullahi ibn Abbas malamin su kenan sai yace kad fa'ala zalika man huwa khairun minni wanda yafi ni alheri haka yayi shine muhammadur rasulullah wannan hadisi imam al-bukhari da imam muslim su ruwaito shi an gane ko haka kuma an ruwaito irin haka da abdullahi ibn umar Allah ya kare yarda a gare shi ya tsaya a wani wuri ya kira sallah shi da kansa a wani wuri kusa da makka ana cewa wurin bajnan yana yi lokacin daidai ana ruwa da yayi kiran sallah sai yace sallu fi buyutikum ku yi sallah a gida wannan hadisi shi ma yana cikin bukhari da muslim ana fahimta ko wannan fahimta ta cewa illa dan yazo kiran sallah kuma akwai uzurin da mutane ba za su iya sallah ba ya fada a cikin kiran sallar sa cewa ayi sallah a gida wannan ita ce masabar malaman hadisi da yawa kuma wasu daga cikin malamai na zamani sun karfafi wannan masabar kamar Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Allah ya masa rahama sannan kuma sai yake cewa ya halatta ladan in zai yi wannan tunda sunna ce ta tabbata ko dai a cikin kiran sallah in yazo hayya ala salati kar ya fada sai fadi wannan ko kuma sai ya gama kiran sallan sa gaba ɗaya yanda aka saba sai ya daga microphone sai ya ce sallu fi buyutikum kowa ya sallah a gida yace kawai ya zama sanarwa zai yi don mutane su fahimta amma ya ci kake kiran sallah an fahimci wannan yace wannan duka ya zo ya tabbata a cikin hadisi an samu kamar riwayan Abdullah ibn Abbas kamar riwayan Abdullah ibn Umar cewa an samu cewa sai mutum ya gama kiran sallan sai ya fada in ana cikin halin tafiya ne mutane suna wuraren su to kuma akwai larura da za ta sa ba za a iya haduwa ayi sallah tare ba to in zai ce sallu fi rihalikum kowa ya sallah a dan abin nan a inda yake an gane ko in kuma a gida ne sai a ce sallu fi buyutikum to bisa ga wannan fahimtar in an dauki wannan ya halatta in mutali ana so a aiki da wannan sunna a yanzu sai ayi cikakken kiran sallah amma ladan sai ya fada da Hausa an gane ko sai ya ce wa mutane ku yi sallah a gidanku ko kowa yi sallah a gida ko ba dole ku zo sallar jam'i ba ya sanar da mutane wannan ya halatta sai zama amma yayi kiran sallah kowa ya ji bai canza ba saboda kada waɗansu wanda ba su sani ba su dauki wani abu daban dangane da addini an fahimta dalili akan wannan shine wani hadisi da shi ma ya inganta wanda Albani ya inganta shi a cikin As-Samarul Mustafa cewa wani daga cikin sahabbai yace ina kwance a cikin mayafin matata ana tsananin sanyi yace ya lulluba kenan a cikin duniyar kule haka ne ko yace baya son ya motsa a lokacin kawai sai ya ji ladan yana kiran sallah yace ka yace ana tsananin sanyi wanda fita zai wahala sai ce ina ma da ladanin nan ya dan kawo ran gome yace ku ikun Allah ladanin ne yana gama kiran sallah sai yace jama'a ku yi sallah a gida yace sai nace alhamdulillah an fahimta to wannan kuma a zamanin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama yace shikenan sai ya zama cewa wannan abun sunna ce cewa ana iya bada mutane uzuri bayan an gama kiran sallah sai a ce musu su yi sallah a gida an fahimci wannan matsala ta uku kiran sallar asuba mun gama da ita ana yi guda biyu ko to sai kuma kiran sallar juma'a kiran sallar asubahi dinnan da ake yi guda biyu ana yin kiran sallah ne ba wai daga tsakar dare ba sai an bari lokaci ya kusa kafin ake yi bisa abin da yafi dacewa da sunna kuna ganewa ba wai za a kiran farko karfe 3 dare a'a sai kusa da lokaci sai ayi saboda wannan dalili hadisi ne wanda yake gangariya yana daga cikin hadisan da ake ce suna da al-silsilatu zahabiyya daga cikin mafi karfin ingancin hadisi kenan a duniya riwayar Imam Malik daga Ibn Shihab daga Salim daga Abdullah ibn Umar wannan shine silsila zahabiyya saboda kowa a cikin su gangariya ne in an ce Imam Malik ibn Anas kaga ai an kare din a maganar hadisi ne sannan kuma shi kuma ya ruwaito daga Ibn Shihab az-Zuhri shi kuma ya ruwaito daga Salim dan Abdullah ibn Umar shi kuma daga babansa waye a ciki zaka tsaya kana tambayan wane ne wane shi kuma ya ce naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce inna bilalan yu'azzinu bilail bilal yana kiran sallah ne cikin dare an gane ko yace in kun ji kiran sallan sa fakulu washrabu hatta yu'azzin ibn ummi maksum to shine a cikin wata riwaya a cikin riwayar Imam Muslim sai ya ce wa lam yakun bainahuma illa an yanzila hadha wa yarqa hadha yace bambancin ladanin farko da ladan na biyu kai ka ce bai wuce ma wannan ya sauka wannan kuma ya hau ba kenan wannan yana sauka kawai dan jim kadan sai ka ji wannan ya hau an fahimta kenan da kiran sallah na farko da kiran sallah na biyu bambancin su bai da yawa sai a bari sai kusa da ƙarshen lokaci kafin a kira, saboda ai ana so a kira mutane ne domin su samu su shirya su fito sallar asuba. An gane? Saboda mutane suna da bacci, wani ba zai iya tashi ba sai ya ji kiran sallah an maimaita, shi yasa aka yi ne yanzu sai dan ji haka sama sama, da aka yi na biyu sai tashi firgit sai alwala ya zo ya sallah, inda ce guda ɗaya za a yi mai yiwa ya iya rasa sallar, an fahimta? Don haka sai zama kusa kusa da kusa. Amma in kai wannan karfe uku sai tashi ya ga da sauran lokaci ya koma ya kwanta, wannan farkawa ta su tana iya sa ba zai sake farkawa ba sai shida, kaga an riga an yi sallah. Imam al-Bukhari ya ruwaito daga As-Sa'id ibn Yazid, Allah ya kare yarda gare shi, yace kana nida'u yawmal jumu'ati awwaluhu idha jalasa al-imamu 'ala al-minbari 'ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa Abi Bakr wa Umar radiyallahu anhuma. Yace asalin kiran sallah na farko a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da zamanin Abu Bakr da zamanin Umar, kiran sallah na farko a sallar Juma'a shine kiran sallah bayan liman ya riga ya hau kan minbari. An gane ko? Kiran sallan farko a sallar Juma'a, wanda na biyu zai zo shine iqama kenan. An fahimci wannan ko? Falamma kana Uthman radiyallahu anhu wa kathura an-nas zada an-nida' ath-thalith. Da aka zo zamanin Sayyidina Uthman, yaga mutane sun ƙara yawa a cikin Madina, ta yanda in an kira sallah sau daya wanda a cikin shi za a daina cinikayya, sai zo mutane ba za su samu sallah ba. Saboda ana ta harguwa, ana ta hada hada kasuwanci, daga wannan kiran sallar ai kaga sai kowa ya daina cinikayya. To sai zama akwai takura mutane, yaushe mutum zai je shirya, sai ya nada wani ladan, sai ya ce je kasuwa, sai ya kira sallah, sai mutane su rufe shaguna, sai su je su yi wanka, sai su fito masallaci, daga an zo kuma sai a yi kiran sallah lokacin liman ya zo kenan. An gane wannan? To amma wannan maganar sai ta zama a waɗansu ƙasashe, har yanzu nan kamar ƙasar Morocco da ƙasar Tunisia da waɗansu daga cikin ƙasashe sai ake yin kiran sallah guda uku, har Malaysia ma suna wannan, sai ana yin kiran sallah guda uku. Saboda wannan riwayar ka ji an ce da kiran sallan farko bayan liman ya zauna kan minbari ne, sai Usman ya ƙara wani, sai suka ce ashe kiran sai ya zama annida ath-thalith, ya ce Usman sai ya ƙara na uku, sai suka ce kiran sallah guda nawa ake yi? Uku. Dama wannan maganar Ibn Ashur ya yi raddinta a cikin At-Tahrir wa Tanwir, wato tafsirinsa, wanda yake cewa wannan magana ce ta jahilci, yace ba su iya fassara bane. Yace fa ammal maghrib fa yu'addinu salatatun min al-mu'addinina li jahl al-muftin, sai kaga wai ladane har uku, daya ina sa in an jima daya ya sake yi, daya kuma ya sake bayan liman ya zo, yace wannan jahilci ne na masu ba su fatawa. Amma inda a ce sun gane ma'anar hadisin, da sun gane cewa kiran sallah biyu ne, dayan ana nufin iqama. An fahimci wannan? Na faɗi wannan ne saboda kada a gani a wani wuri a zo mana da shi nan ba daidai bane, wanda muke yi a yanzu shine daidai. Mas'ala ta hudu, shin idan aka zo yin sallah za a yi jam'i tsakanin magariba da isha'i, kiran sallah ɗaya za a yi ko biyu? Hadisi ya tabbata daga Jabir dan Abdullahi, Allah ya kare yarda ga Jabir dan Abdullahi, riwayar Muslim, wanda ya faɗi yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikin hajji, a cikinsa ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam da aka zo yin sallah a filin Arfa ya sa an yi kiran sallah guda ɗaya ne lokacin da ya sallah a wato nan kafin ya shiga Arfa a masjidu na Mira kenan da yanzu ake yi. Sannan da aka zo Muzdalifa da ya zo yin sallah ta magariba da isha'i, inda ya haɗa su sai aka yi kiran sallah ɗaya, ta magariba sai ta ishi isha'i, ta azahar sai ta ishi wa la'asar. Wannan dalilin sai ya zama a kansa ne, wato waɗansu malamai kamar mazhabar Abu Hanifa da mazhabar magana daga Imam Shafi'i da kuma mazhabar Ali ibn Hazm al-Andalusi, Muhammad ibn Ali kenan, ibn Hazm al-Andalusi, suka ce za a yi, Abu Muhammad kai nake nufi, za a yi kiran sallah guda ɗaya ne amma iqama guda biyu. In aka zo yin magariba a yi mata iqama, in aka zo yin isha'i sai ladan kawai tashi yi iqama, sai a yi sallah, ba sai an maimaita kiran sallah ba. Saboda kiran sallan farko, ma'anan kiran sallah shine a kira mutane zo su yi sallah, an riga an kira su an fara sallah, yanzu suna cikin masallacin babu bukatan a sake wani kiran sallah, sai dai a yi iqama. An gane ko? Amma mazhabar Imam Malik ibn Anas yace za a yi kiran sallah biyu ne, kowace kiran sallah da mene, kowace sallah da kiranta.
me dalilin kai ce annabi sun sace idza hadaratis salatu falyu'adhdhin ahadukum in lokacin sallah ya daye kira sallah to aka yanzu lokaci za a yi sallah don aka wannan sallar ita ma waccan bata wakilci waccan ba sai a sake mata kiran sallah kuma an samu wannan daga Umar dan Khattab an samu daga Abdullahi ibn Mas'ud amma Ibn Hazm yayi raddin wannan da raddi mai karfi yace yayi manzon Allah sallama ya hada sallah biyu da kiran sallah daya ka gani kuma ka zo ka ce ai kiran sallah biyu ka zo ka ce Umar ya ce Abdullahi dan Mas'ud ya ce ai an gama magana an ce ga yanda manzon Allah sallama yayi abin da yafi karfi shine cewa an yi kiran sallah guda daya yayi sai dai ai ikama biyu mas'ala ta biya idan kuka ku aka makara har ya zama na cewa lokacin sallah ya fita ku makararru ne za a yi sallah asuba amma rana ta fito za a yi kiran sallah kamar yadda za a yi qira'in sallah ana qira'in kiran sallah ko ba a qira'in ta an fahimta hadisi ya tabbata daga Abu Qatada al-Ansari Allah ya kare yarda a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun yi tafiya da shi da sahabbai ana cikin tafiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam aka tsaya za a ci zango da daddare sai ce wa masu gadi ku tsaya ku yi gadi saboda in kun ga lokaci yayi ku tada mu ai sallah saboda kar a makara da sallah annabi sallallahu alaihi wasallam suka kwanta suka yi bacci can anjima bai gadi ma sai kwanta ai bacci ba a tashi farkawa ba sai da rana ta tashi hantsi yadda ki wani daga cikin su sai tashi yana subhanallah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya farka da shi da sahabbai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace shedan yazo nan ku matsa gaba aka tashi daga nan aka je gaba sai manzon Allah yace ai kiran sallah mun sallah sai nuna cewa ana qira'in kiran sallah kamar yadda ake qira'in sallah an gane wannan sai mas'ala ta gaba ita ce mas'ala ta nawa ta shida shine abinda je muka fara magana akai na shin mace za ta tada ikama in ta zo yin sallah ko ba za ta yi ikama ba an gane ko dukkan malaman fiqhu gaba ɗayan su sun yi ittifaki cewa ba a dora wa mace ta yi ikama ba ibnu qudama mai wannan littafin ya faɗa a cikin littafin sa al-mughni ya ce la a'lamu fihi khilafan ban san wani malami wanda ya saba akan wannan ba dukkan malamai na kowace masaba sun ce ba a dora wa mace dole ta yi ikama ba an gane ko inda sabanin yake shine shin mustahabbi ne ta yi ko ba mustahabbi bane kowa dai yace ba dole bane don haka matarka da yarka da duk mutanen gidanka mata in sun zo sallah ko ya musu in kin zo kai Allahu akbar kamar yadda kake yin nafila kamar yadda liman yake yi bayan an tada iqama an gane ko don haka in ta zo kai Allahu akbar sai sallah azhar Allahu akbar sai sallah magriba an fahimci wannan haka ne aka samu matan sahabbai suke yi in za su yi sallah ba sa wani tada iqama Imam Ahmad ibn Hanbal Allah ya masa rahama yake cewa in fa'alna fala ba'sa wa in lam yaf'alna faja'iz yace in sun yi babu laifi in ba su yi ba yayi kina asali ba tsora musu ba amma ba laifi bane in sun yi fatawalla lajnatu da'ima da kuma ibn Baz shine sun ce wannan abun hada sha'anur rijali dunan nisa wannan ai ya shafi maza ne ta da iqama ba harkan mata bane Ibn Uthaymeen Allah ya masa rahama yace al-iqamatu innama tajibu ala jama'atir rijal ai asali iqama tana wajaba ne in za a yi sallar jam'i sallar maza hatta ar-rajul al-munfarid idha salla munfaridan fa innal iqamata la tajibu alayhi yace ai ka sani har namiji ma in yazo yin sallah a matsayin sa shi tsaye ba jam'i za a yi ba ai iqama ba dole bane wa in aqama fa huwa afdal amma in yayi iqama shi yafi tunda shi namiji ne wa in lam yutim in bai yi iqama ba fala haraja alaihi babu komai akan sa tawa ta Sheikh Ibn Uthaymeen Allah ya masa rahama abinda dai ake so ka gane anan shine an dan samu sabani ne akan namiji shin dole ne iqama wannan shine wanda aka samu daga kaman Ibn Hazm yace dole ne a yi iqama idan namiji ne amma mace nan kan kowa mun tabbatar da cewa ba za ta yi ba ko to amma zancen da yafi din jaye shine ba dole bane ko da namiji ne amma mustahabbi ne a wurin namiji a wurin mace kuma in ta gara ma ta bari amma abin da yafi dacewa shine kawai mace ba sai ta yi ba kamar yadda malai ya faɗa anan cewa lirrijali dunan nisa'i kiran sallah da kuma iqama wannan na maza ne banda mata jama'a an fahimta mas'ala ta gaba idan ladan yana kiran sallah yaya ake amsawa kuma me da me da me ake fada abubuwan da suka tabbata a sunna dangane da tsakaninka da ladan abubuwa bakwai ne na daya hadisi ya tabbata daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kare yarda gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin idan kun ji kiran sallah to ku rinka fadan irin abinda mai kiran sallah yake fada wannan hadisi al-jama'a suka ruwaito don haka dai in yace Allahu akbar Allahu akbar kai ma ka fada ashhadu an la ilaha illallah yanda ya fada haka zaka fada kada yace ashhadu anna muhammadar rasulullah kace sallallahu alaihi wasallam a manzon Allah yace mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin irin abinda ya fada haka zaka fada in yace as-salatu khairum minan nawm kama kace as-salatu khairum minan nawm saboda annabi sai yace mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin an gane nan in yace la ilaha illallah baraka ce muhammadur rasulullah sallallahu a baraka wannan ba in yace la ilaha illallah faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin ka fadi irin abin da ya fada in ji muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam abu na biyu shine ana fadan la haula wala quwwata illa billah idan an zo jan hayala kamar yadda malai ya ga mana anan an fahimci wannan saboda hadisin Umar dan Khattab Allah ya kare yarda ga manya a wajen riwayar Muslim yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza qala al-mu'adhdhin Allahu akbar Allahu akbar fa qala ahadukum Allahu akbar Allahu akbar yace duk har zuwa karshen kiran sallah duk abin da ya fada kana fada har sai zai ce hayya ala salah da hayya ala al-falah kai kuma kace la haula wala quwwata illa billah annabi sallallahu alaihi wasallam yace har aka ji karshe la ilaha illa allah kai ma ka amsa dakhala al-janna zaka shiga al-janna
allah
akwai kuma hadisi muawiya ibnu abi sufyan allah ka kare yarda ga muawiya dan abu sufyan da shi da babansa yake cewa manzan yace sami'tu nabiyyakum an ji shi ana kiran sallah duk abinda aka fada yana amsawa da aka zo hayya ala salah da hayya ala al-falah sai ce la haula wala quwwata illa billah aka kalle shi sai ce sami'tu nabiyyakum yaqulu hakaza haka naji annabin ku yana fada rawahu al-bukhari to amma malamai sun dan yi sabani akan annabi sallallahu alaihi wasallam yace faqulu mithla ma yaqulu ku faɗi abin da ya fada nan kuma ga la haula wala quwwata illa billah ya ake yi akwai maganganu hudu a wurin malamai magana ta farko ita ce waɗanda suka ce yaqulu mithla ma yaqulu mutlaqan waɗansu daga cikin magabata suka ce duk abin da aka faɗa ka faɗa ba wani la haula wala quwwata illa billah magana ta biyu ita ce waɗanda suka ce shine jumhurin malamai wannan magana duk abin da aka faɗa zaka faɗa banda la haula wala quwwata illa billah a wajen hayya ala salah da hayya ala al-falah magana ta uku ita ce suka ce ka hada wata riwaya ce a cikin wannan mazhaba ta Hanabila suka ce ka hada wancan hadisin ya zo da la haula wala quwwata illa billah wannan hadisin kuma yace faqulu mithla ma yaqulu in yace hayya ala salah sai kace hayya ala salah la haula wala quwwata illa billah hayya ala al-falah hayya ala al-falah la haula wala quwwata illa billah an fahimta sai magana ta uku ita ce maganar Ibn Hazm al-Andalusi wannan kuma shine zabin al-Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani a cikin al-Samarul Mustataf yace taratan yaqulu hadha wa taratan yaqulu hadha wata rana kai wannan wata rana kai wancan albani yace ni ina gani wannan yafi ni ma ina gani haka yafi kawai kace la haula wala quwwata illa billah wannan lokaci wata rana kuma kace hayya ala salati hayya ala al-falah kamar yadda aka yi wallahu alam abu na gaba shine a cikin kiran sallah in ana kiran sallah akwai abinda hadisi yazo da shi wanda da yawa ba mu sani ba an fahimta ko hadisi ne daga Sa'ad ibn Abi Waqqas wanda Imam Muslim ya ruwaito menene manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace a lokacin da ake kiran sallah yace man qala hina sami'a al-mu'adhdhin yatashahhad wanda yace a lokacin da ya ji ladan ya zo daidai wajen tashahhud yaushe ne tashahhud ashhadu an la ilaha illallah da shi da me ashhadu anna muhammadar rasulullah to in ya fada kai kuma yace sai ka ce wa ana ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabban wa bi muhammadin rasulan wa bil islami dinan gufira lahu dhanbuhu an gafarta masa zunubansa don haka sunna ce ka kara bayan ka ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah in ka amsa sai ka ce raditu billahi rabban wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa bi al-islam dinan an gane ko wannan wata sunna ce da mai yawa ba mu san da ita ba sannan ya tabbata kuma daga hadisin aisha a wajen amsa wajen tashahhud ya halatta an ce ashhadu alla ilaha illallah sai ka ce wa ana ashhadu anna muhammadar rasulullah sai ka ce wa ana aisha tace haka naji mijina yana yi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi abu daud da al-hakim suka ruwaito kuma hadisi ne ingantacce don haka duk wanda ka dauka yayi kenan abu na hudu a lokacin da ake kiran sallah shine bayan ladan yana kammala kiran sallah sai kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati saboda hadisin Abdullah ibn Amr ibn al-As annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza tamaytum al-mu'adhdhin faqulu mithla ma yaqulu thumma sallu alayya yace in kun ji ladan yana kiran sallah ku fadi irin abin da yake fada bayan ya kammala sai ku yi mun salati fa innahu man salla alayya salatan sallallahu alayhi biha ashra saboda duk wanda ya mun salati tsaya shi kuma Allah zai masa 10 a madadin wanda ya mun kun ji wannan sunna don haka ana gama kiran sallah sai kai salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa'ida ta biyar ita ce sai kai masa wannan addu'a wanda ake ce du'aul wasila a cikin wannan hadisin na Abdullah ibn Amr ibn al-As ya kara da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace summa sallallahu liya alwasila sannan sai ku roka mun wa Allah matsayin alwasila yace fa innaha manzilatun fil janna saboda alwasila wani matsayi ne a cikin aljanna la tambaghi illa li 'abdin min ibadillah bata cancanta ba sai dai ga mutum ɗaya daga cikin bayin Allah wa arju an akuna ana huwa ina fatan ni ne wannan mutumin kai ne ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam don haka in an gama kiran sallah ana ce la ilaha illallah sai ka amsa sai ka ce allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ali ibrahim innaka hamidum majid اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد ko daya daga cikin lafaza guda shida wadanda suka anganta wanda albani ya tara su a cikin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya sake maimaita su a cikin asmarul mustafa an gane duk wanda ka dauka daga ciki yayi amma wannan salatin shi ake so kai kar kai wani salati daban me yasa saboda ibnul qayyim ya fada a cikin zadul ma'ad yana magana akan sallar janaza yace summa yusalli ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai mutum yayi salati wa annabi sallallahu alaihi wasallama bayan an yi kabbara ta biyu yace fa innahu la salata afdal wala atam ba wata ba wani salati da yafi cika ko yafi falala a duniya kamar wannan salatin saboda annabi ne sallallahu alaihi wasallama ya koyar da shi da kansa yace walau tahadlak almutahadliquna ko da ƴan bani na iya sun yi kokarin su sun yi kwakulen su ba za su taba iya kwakulo salatin da ya kai wannan ba an fahimta don haka kai ma in ka zo yin salati irin wannan zaka yi ka gama salati sai matsala ta shi da shine sai kai addu'a wa kanka ka roki alherin duniya da lahira saboda hadisin Abdullah ibn Amr ibn al-As wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa kul kama yaquluna fa idan tahaita fasaltu fa yace in ka ji ana kiran sallah ka fadi abinda ake fada in an gama kuma kai addu'a ka roka abinda kake so Allah zai baka hadisin Anas bin Malik yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yuraddu bainal adani wal iqamati la yu'addu'a la yuraddu bainal adani wal iqama addu'a ba a kore ta ba a maida ita tsakanin kiran sallah da iqama annabi sai yace fad'u do akan ayi kiran sallah ku yi addu'a jama'a an fahimci wannan ba ka an gama kiran sallah sai ka daga hannu ai kuna da bukatu ko babu na duniya da lahira sai ka daga hannu sai ka roki Allah a lokacin sai abu na bakwai wanda shine na karshe cikin abubuwan da ake yi lokacin da ake kiran sallah waɗannan abubuwan duk da kaji an fadan nan sun tabbata kuma a yi su in ana iqama ba ladan yana kiran sa yana iqama Allahu akbar Allahu akbar kai ma kana amsawa ashhadu an la ilaha illallah kai ma kana yi an fahimci wannan da kyau wannan shine abin da ya tabbata a sunna in aka zo aka ce kada qamati salah me da kace aqamaha Allahu wa adamaha hadithun da'if ya zo amma hadisi ne bai inganta ba to aka kada qamati salah kai ma kada qamati salah saboda annabi ta sai ya ce faqulu mithla ma yaqulu wannan maganar an same ta daga wurin malaman Shafi'iyya an same ta daga Ibn Hajar al-Asqalani ya karrara ta yayi magana akan ta a cikin wato Fathul Bari sannan Albani ya sake magana akan ta Ibnul Qayyim ya ambace ta a cikin Zadul Ma'ad kuma shi a wurin sa yace har 30 annabi sallallahu alaihi wasallam da ake yi bayan an gama kiran sallah shi ma za kai bayan an gama iqama inde ka samu lokaci kafin a tada sallah ba an gama iqama Allahumma salli ala Muhammad yace ko dan takaitacce kai salati wa annabi don ka samu wannan lada yace tunda kiran sallah da iqama duka hukuncin su daya ne kuma annabi yace a kiran sallah ayi to a iqama ba sai ayi kenan an gane ko to muna da sauran matsaloli da suka rage amma kuma lokaci ya ja matsaloli na ce muku har guda 15 ne akwai matsala akan bayan an yi kiran sallah an tada iqama kai kuma baka yi raka'a ta alfajir ba zaka iya yi sharp sharp ko kuma tunda an tada iqama dole ka dakata akwai matsalar yaushe ne ya kamata ladan ya fara tada iqama sai liban ya zo ya tsaya sai ya ce sahu an gyara sahu kafin ya tada bai fara tada iqama ko kuma yana tada iqama ko da maliman bai iso ba daga bayan liman ya iso ko kuma sai ya hango liman akwai matsalar wato shin a lokacin da ake iqama za a iya yin magana sannan bayan an gama da iya yin magana kafin a fara sallah ko iqama tana cikin sallah sannan kuma bayan an fara tada iqama kana cikin zuwa masallaci ana fara iqama za ka yi sauri za ka ƙara sauri saboda ka samu kabbaran farko ko kuma za ka ci gaba da tafiya yanda kake zuwa sannan matsala ta gaba ita ce wato shin ya halatta wanda ba ladan da ya kira sallah bai tada iqama matsala ta gaba ita ce akwai wani abun da ake yi za ka ji an ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salati a rinka sa wasali wannan abun akwai shi a cikin littafin malikiya ya kamata mu yi sharhi akai sannan matsala ta 14 shine ana mun ji bayani akan ladan yanda zai kira sallah yanda zai yi wane ne to batun jiyarwa kuma fa an gane ko sannan sai kuma matsala ta karshe ita ce ka ji ladan yana kiran sallah kai kuma ga ruwa a hannunka kana sahur ka gama cin dumame ka ci abincinka da mai amma kuma ga ruwa a hannunka zaka sha kuma ladan ya fara kiran sallah ya za a yi mu bar shi sai Allah ya kai mu karatu na gaba wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullah